bismillahir salatu wassalamu ala rasulillah tunana zubair al-muhammadi daga nan masallacin juma'an ammar bin yasir dake gwaza ya gangarwa hudubar mu ta wannan rana mai albarka mun yi ta ne muna tunasar da junan mu baye baye khasa'is wasu kebantattun abubuwa da Allah subhanahu wataala yake kebanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su wanda cikin halitta Allah bai kebanci wani da su ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarni a bi shi Allah ya ce wa in tu'u ta tadu wallahi sai an bi annabi muhammad za a shiriya Allah subhanahu wataala ya wajabta wa bayi so shi ya wajabta a girmama shi a ji nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda Allah ya dauka ambatansa ya zabe shi ya fifita shi cikin hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa na Tirmidhi cewa ni ne akramul awwalina wal akhirina manzon Allah ya ce halitta farko da na ƙarshe ya fi su a gurin Allah subhanahu wataala wannan yana daga kebantar da Allah subhanahu wataala yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga abinda Allah subhanahu wataala yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi hadisin Imam Ahmad da Sayyidina Abubakar Siddiq yace wata rana manzon Allah ya zauna a inda yake sallar magriba ai asuba anan yi azhar yayin asar yayin magriba yayin isha sai ya tashi ya tafi gida sahabbai suka biyo Sayyidina Abubakar suka tambaye suka ce ya Abubakar baka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba me ifar mun ga abin da bai taba yi ba yau Sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kare da gari shi yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace masa na'am araba alayya ma huwa ka'inun min amrid dunya wal akhirah a wannan zaman da nayi ba wani abu bane banna Allah subhanahu wataala ya bujuro mun da duk abin da zai kasance a duniya da abin da zai kasance a lahira gabaki da dan uwa wannan baiwa ce da Allah subhanahu wataala yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita bai ce banci wani daga cikin annabawa ballanta na mala'iku shi yasa yace ku fitu ilmal awwalina wal akhirina an kimsa masa ilimin abin da ya faru a farko da ilimin abin da zai fara ila yawmil qiyamati ina daga baiwar da Allah subhanahu wataala zabin da Allah yayi wa manzon Allah da annabawa Allah yana turo su zuwa mutanen su ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi amma cikin haƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi gaba ɗaya ga halitta baki ɗaya Allah subhanahu wataala ya gaya mana tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira Allah ya aika manzon Allah ga halitta gabaki ɗaya yana daga baiwar da Allah idza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita yake bance shi da ita al'amarin isra'ila miraji da Allah ya da manzon Allah a wannan rana Allah ya zabi manzon Allah da kusanci Allah ya zabi manzon Allah da zanci Allah ya zabi manzon Allah da ganinsa manzon Allah yayi kusanci da Allah kusancin da sai Allah ya ce summa dana fata da Allah fakana qaba qausaini aw adna shi kadai Allah ya wannan cikin halitta Allah yayi zanci da manzon Allah yana ganinsa ina ganinsa manzon Allah ya gaida Allah Allah ya amsa masa yayi mimmar da gaisuwa cikin attahiyatu lillahi har izuwa karshen da gaisuwar da manzon Allah ya izuwa annin da Allah subhanahu wataala ya ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daga cikin baye bayan abubuwan da Allah subhanahu wataala yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su magana al-kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari ilali salatu da fakta ba'atu da'wati shafa'atan lil ummati yace Allah subhanahu wataala ce da ni in tambaye abun da nake so yi mun yace sai na adana wannan addu'a dan ceton al-ummata wannan rana fa yauma idhin yab'athu Allahu maqaman mahmudan yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum ita ce ranar da duk wanda ya tsaya a filin alkiyama sai ya ci arzikin annabi Muhammadu sai ya gode wa manzon Allah Allah zai tashe shi a kokoluwar mukami ba a ga komai a gidan duniya ba Allah ya ce wala lakiratu khairul laka min alula Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda zai tabawa manzon Allah ce to yayi har sai manzon Allah ya ce ya ishe shi za a je gurin annabi Adam ya ce bazan iya ba ku tafi gurin annabi Nuhu a je gurin annabi Nuhu ya ce bazan iya ba ku tafi gurin annabi Isa tafi gurin annabi Isa ya ce bazan iya ba ku tafi gurin annabi Musa a tafi gurin annabi Musa ya ce bazan iya ba ku tafi gurin annabi Ibrahim a tafi har a je gurin na ƙarshe shine annabi Isa yace ku ce ku je gurin annabi Muhammad ana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce ana laha rana ta ce ina ku tafi tankaru fa da Allah ina zuwa zai sujjada Allah ya ce masa ya Muhammad irfa'ar asaka wa salti wa shafa'atu shafa shi kadai Allah yake banta cikin halitta da wannan dago kanka tambayi abin da kake so an baka nemi ceto na baka na lamunce maka wannan ranar da kowa ba zai iya ba ita ce ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya ita ce ranar da yace ya tanadi ta saboda al'ummarsa ina dagowa abin da yace da ubangiji rabbi ummati ya ubangiji al'ummata dan haka muke gaya wa mutane wane ne manzon Allah Allah ya kebanci manzon Allah shine akramal awwalina wal akhirina halitta farko bata kai annabi Muhammad ba halitta karshe ba za ta kai manzon Allah ba cikin halitta kaf Allah bai wani da'irin annabi Muhammad ba mai girma a gurin sa kamar manzon Allah shi sai kowa tau ifi kowa can hali guda baya hawa jikin manzon Allah manzon Allah bai taba amai ba, manzon Allah bai taba shakuwa, manzon Allah bai ba shi da inuwa, manzon Allah yana gani ta gabansa kamar yadda yake gani ta bayansa, yana gani ta bayansa kamar yadda yake gani ta gabansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba mafarki ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake bance shi da abubuwan da baki ba zai iya fadar su ba, cikin su akwai abinda Allah subhanahu wataala yake bance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, wanda babu yanayi na lokaci ba zai ba mu dama ba, amma dai hikimar shine manzon Allah ya damu da mu da haka mu ma damu da manzon Allah. Allah ya ba mu labari sayyidina rasulullahi azizun alaihi ma alaikum, abinda yake damun ka yafi damun manzon Allah shi da inda yake damun ka, duk wani abu da yake damun ka to yana damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yake damun yadda yake damun ka malama Hadiza da sauran abokan aiki. Allah ya kara muku albarka wannan gidan radio, Allah ya kara masa albarka. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.